Yorciya Ayu, wanda tsohon shugaban majalisar dattawa ne kuma minista a wajen ma'aikatu hudu, ya zama dan takara ne bayan janye masa da wasu manyan jam'iyyar irinsu David Mark, Ibrahim Idris da Jerry Gana suka yi. PDP dai, wacce ta fitar da akasarin mukamman bisa amincewar shiyoyi, na san amfani da nasarar babban taron don shirin babban zaben 2023.
If the PDP says I should step down after the presidential candidate emerges and happens to be in the north, I'll be very glad to do so because what we want.
Azanta wasa da gidan talabijin na Arise, Ayo ya ce har dai ya fara aiki a matsayin shugaban PDP, to a shirye yake dauko ne mataki na sadaukarwa ko saukani daga mukamin. Yan aka ce don PDP na son mika tikitin takarar shugaban kasa ga arewa ne. A ruwaito dan kwamitin babban taron gwamnan Adamawa, Ahmadu Umaru Fintiri, ya ce kujeru uku kadai ake da masu hamayya, kuma na kokarin shawo kansu don samun matsaya. Mukaman sun hada da na mataimakin shugaban jam'iyyar na kudu, ma'aji na kasa da kuma shugaban matasa. Fintiri ya kara da cewa ko da an zabi sabbin shugabannin, ba za su fara aiki ba sai waɗanda ke jagorantar jam'iyyar na yanzu sun kammala wa'adinsu a ranar 9 ga watan Disamba. Tsohon shugaban jam'iyyar Bello Haliru ya ce yana da ƙwarin gwiwa da yardar Allah taron zai share wa PDP hanyar dawowa mulki.
Muna da hanyoyinmu da muke sasantawa tsakanin junanmu. Waɗannan hanyoyin su ne muka yi amfani da su, muka yi maganin duk wasu abubuwa da suka kawo jam'iyya cikas. Yanzu insha Allah ina tabbatar maka PDP ta natsu, duk shugabanninmu kansu ya haɗe. Abinda kawai muke jira lokacin zaɓe ya yi, in Allah ya nufa za mu kawo gwamnati kuma mutanen Najeriya za su ga canji.
Shi kuma shugaban PDP a guru Salisu Hadisu da ke cikin wakilan zaben ya nuna murnar samun mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa daga Yobe.
An samu consensus tsakanin Hajiya Inna da ambassador ta janye masa matsayin wannan kujera da yake nema ta mataimakin shugaban jam'iyya na Arewa gaba daya. Ba karamin namijin kwazo ta yi akan yin hakuri da ta janye wa ambassador Umar Iliada Magumba.
Salisu Hadisu, shin kun yi magana da Inna Ciro mane ko kuma kawai labari kuka ji cewa ta janye ta barwa ambassador da mago?
Duk gaba ɗayan su ba wanda muka yi magana da shi a media muka ganin cewar sun zauna ta janye masa.
PDP wacce ta yi shekaru 16 a madafun iko na caccaka da APC da cewa ta bata wuri don kwarewar shugabanci na PDP, kwarewar adawa na APC. Nasura da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.